sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da suba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Sarabukan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 24 ga watan Oktoba ne shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
To Hafiz, Hamasta saki karin wasu mutane da aka garkuwa da su jiya Litinin wasu mata Yahudawa biyu. Sojin kasar Rasha sun kai farmaki cikin dare Ukraine da jirage marasa matuƙa da kuma wani makami mai linzami. A kuma an cewa duniya na tafiya sannan a hankali don cimma alƙawarin da aka ɗauka na kawo ƙarshen sare itatuwa nan da shekarar 2030.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Global Right ta ce a Najeriya an samu rahotannin kisan gilla wajen 800 a faɗin ƙasar a cikin shekaru uku da suka wuce. Bayan nan za ku ji cewa a jihar Gombe ta Najeriya jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense sun kama wasu matasa 'yan maza kimanin 76 da ake zargi da shirin ɗaura auren jinsi ta hanyar dabara. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sako take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya. Hamas ta saki karin wasu mutane da aka garkuwa da su jiya Litinin wasu mata Yahudawa guda biyu yayin da Isra'ila ke kara kai hare-hare ta sama a Gaza. Kuma Amurka ta nuna damuwa game da yakin Isra'ila da Hamas da ke kara ruruwa zuwa wani babban rikici na gabas ta tsakiya. A cikin wata sanarwa ta fitar, Hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin kai. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila mai shekaru 85 da ɗaya mai shekaru 79 da wato daga Gaza a yammacin ranar Litinin. Kungiyar Hamas ta saki waɗanda suka yi garkuwa da su biyu na farko, uwa da 'yar Amurka, a ranar Juma'a kusan makonni biyu bayan da ta kai harin baza ta kan Isra'ila inda ta kashe mutane sama da 400, galibi fararen hula tare da kama wasu fiye da 200. Jami'an Amurka sun ce Washington na ba Isra'ila shawara ta jinkirta kai farmaki ta ƙasa a zirin Gaza domin samun ƙarin lokaci don tattaunawa kan batun sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su. A ɗaya bangaren kuma, taimakon jin ƙai yana ci gaba da kutsa cikin zirin Gaza a ranar Litinin yayin da wasu motocin agaji guda 20 suka shiga, sai dai ƙarancin man da ake kai musu na yin barazana da dakatar da aikin, yayin da sama da Falastina miliyan 2 da aka yi wa ƙawanya ke jiran taimako. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durack ya shaida manema labarai cewa kayan agajin da ke shiga Gaza bai haɗa da mai ba. Hukumar ba da agaji da ayyuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNWRA ta faɗa mana cewa za su kwashe man da suke da shi a Gaza cikin kwanaki masu zuwa. Drejic ya ce motocin da kuma na jira a gefen iyakar Masar da Rafah, sai dai ba zai ƙarin haske kan dalilan da ya sa motocin ba su kasance cikin ƙananan ayarin motocin guda uku da suka shiga Gaza tun ranar Asabar ba.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Global Right ta ce a Najeriya an samu rahotannin kisan gilla har sau 800 a faɗin ƙasar a cikin shekaru uku da suka wuce. Rahoton ya ce an kashe fiye da mutane 120 a farkon wannan shekarar kaɗai, kuma da yawa daga cikin 'yan Najeriya na zama cikin fargabar yiwuwar fuskantar zaluncin jami'an tsaro. Ga Aisha Ma'azu da fassarar rahoton Timothy Obiazu daga Abuja.
Sabon rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Global Right ta fitar da ya kunshi alƙaluman mutanen da aka zalunta ya zo a daidai lokacin da mutanen da suka mutu a dalilin zaluncin 'yan sanda a Najeriya ya cika shekaru uku. Rahoton ya nuna cewa an yi kisa har sau 848 ba bisa ƙa'ida ba a Najeriya tsakanin 2020 zuwa 2023. sannan kuma 127 daga cikin wannan alƙaluman sun faru ne cikin watannin shidan farko na wannan shekarar. Wannan shine dalilin da yasa kungiyar kare haƙƙin bil'adama tace ƴan Najeriya sun jima suna rayuwa cikin fargabar zaluncin jami'an hukumomin tsaro. Abiyadun Bayewu, Director Global Rights, tace tun shekarar 2018 muna bibiyar bayanan laifukan kisar mutane ba bisa ka'ida ba a Najeriya. Kama daga mutanen da har-harin ƴan ta'adda ya rutsa da su waɗanda aka kashe a sanadiyar arangama tsakanin kungiyoyin asiri rikici tsakanin al'ummomi da ƴan bindiga da'i saboda haka lamarin ya shafi alƙalman mutane da aka kashe ba bisa ka'ida ba kuma wannan fa shine adadi mafi kankanta wato adadin da muka iya tabbatarwa Bayewu ta ce dole ne fa a tuhumi hukumomi
We seem to be running round about the same figure every year.
Adadin kusan iri ɗaya muke ta zagayawa da shi a wuri guda kowace shekara. Alƙalin ba sa sauyawa in ban da na shekarar 2020-2022. Sai dai kuma idan kai la'akari da cewa an kashe mutum 127 a farkon watanni 6 na bana 2023. Sannan kuma kai la'akari da yawan jami'an da aka hukunta saboda laifin kisar da suka aikata. Zaka fahimci cewa har yanzu da sauran rana aka ba. Kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ce tsakanin mutane 271 zuwa 253 ne aka kashe a shekarar 2020-2022 jumla mafi girman alƙalman da aka samu a tsakanin shekarun. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a faɗin Najeriya cikin watan Oktoba 2020 zanga-zangar da aka yi wa laƙabi da ENSA domin nuna kyamar ayyukan sashen ƴan sandan nan na musamman mai yaƙi da fashi da makami wato SAS sashen ƴan sandan da ake zargi da zalunci da ya hada da gwale-gwale kisa da kuma kwace an kwashe kwanaki ana gudanar da wannan zanga-zangar har sai bayan da jami'an tsaro suka farma masu zanga-zanga a Lekki Tollgate dake Lagos rahoton na Global Rights ya ce mutane 123 ne aka kashe a wannan lokacin Hukumomin Najeriya dai sun musa waɗannan alƙaluma sai dai kuma sun sha alwashin gudanar da bincike tare da hukunta duk wanda aka same shi da laifi. Aminu Hayatu mai nazari ne kan rikice-rikice a kungiyar Amnesty International. Hayatu ya ce duk da cewa gwamnati ta sha musa zargin yawan mutanen da lamarin ya rutsa da su wani yunkurin hukumomin Lagos na binne wasu gawawwakin mutane 100 a watan Yuli tabbaci ne kan sahihancin zargin.
There are a lot of issues that are happening underground which are not
yace akwai matsaloli da dama da ke faruwa ta yadda jama'a ba su gani wannan dan kwatance ne na hakikanin halin da ake ciki Amnesty International ta rubuta wasiƙa ga gwamnatin jihar Lagos kanta gudanar da bincike na hakika a fitar da sakamakon binciken da kuma bayanin irin matakan da za ta dauka
tun farko dai Amnesty ta ce masu zanga-zanga 12 ne kawai aka kashe a Tollgate cikin wannan watan wata kotu a Lagos ta yanke wa wani jami'in ƴan sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa samun shi da laifin kisar wata mata lauya sa'ad da yake gudanar da bincike a ranar Kirsimeti ƴan raji sun yi na'am da wannan hukuncin kana sun ce zai kasance wani gargaɗi ga dukkanin sauran jami'an tsaro
a gaida Aisha Ma'azu da fassarar rahoton Timothy Obiazu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfili ya da labaran duniya kashi na biyu
Jami'an kasar Ukraine sun faɗi jiya Litinin cewa sojojin kasar Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa da kuma wani makami mai linzami da suka kai a sassa daban-daban na kasar. Rundunar sojin sama Ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuƙa guda 14 da suka haɗa jiragen Shahid guda 13 da Iran ta kera da kuma makami mai linzami. Oleg Kipa, gwamnan yankin Odessa, ya ci tarkacen ɗaya daga cikin jiragen da aka lalata sun faɗo a yankin kudancin ƙasar inda suka lalata wani ɗakin ajiyar kayan tashin jiragen ruwa Kipa ya ce ba a samu asarar rai ba Rasha ta sha kai har ta sama Odessa da suka haɗa tashoshin jiragen ruwa da ke gabar tekun Black Sea da kuma kogin Danube Ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi zai ziyarci birnin Washington da yammacin ranar Alhamis idan Allah ya kai mu ziyara da ake ganin za ta share fagen ƙara wasu manyan taruka tsakanin Amurka da China ziyarar ta tazo ne a dalilin lokacin da jami'an Amurka ke son turawa China ta dauki hanya mai ma'ana a yayin da yakin Isra'ila da mayakan Hamas da kuma yayin da Rasha ke ci gaba da yakin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai karɓi bakuncin Wang daga ranar 26 zuwa 28 ga watan Oktoba. Shi ma mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House, Jack Sullivan, zai tattauna da Wang a cewar wasu manyan jami'an gwamnati biyu. Daga ƙarshe, duniya na tafiya sannan a hankali don cimma alƙawarin da aka ɗauka na kawo ƙarshen sare itatuwa nan da shekarar 2030. Yayin da barna ta ƙara a shekarar 2022 a cewar wani rahoto da wata gamayyar ƙungiyoyin kare muhalli ta fitar a ranar Litinin. Fiye da ƙasashe 140 waɗanda ke wakiltar mafi yawan ganin daji na duniya sun yi alkawari a taron 2021 na Majalisar Ɗinkin Duniya da dakatarwa da kawar da asarar dazuka da lalacewar ganin daji nan da ƙarshen shekaru goma.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jihar Gombe ta arewacin Najeriya, inda jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense suka kama wasu 'yan samari kimanin 76 da suka taru a wata katafariyar mashakata mai suna Dua Plaza da ke garin Gombe da zumar fakewa da bikin zagayewar ranar haihuwar ɗaya daga cikinsu saboda su ɗaura auren jinsi na maza. Kamar yadda rahoto ya nuna, an kama matasan ne a lokacin da suke cikin gudanar da bikin cika shekarar haihuwar wanda suka rabi da shi kuma suke bikin auren na jinsi. Ga dai rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
A tattaunawa da kwamandan rundunar jami'an tsaron farin kaya a jihar Gombe, Muhammad Mu'azu ya ce sun samu nasarar kame matasan ne sanadiyar rahoton sirri da suka samu.
Mun samu wannan labarai na cewa suna son su taru su yi murna cika shekara a Turanci birthday, bayan an yi birthday sannan kuma za a yi engagement na aure tsakanin su. Akwai club din nasu, za ka ji sun canza sunayensu daga namiji zuwa mace. Cikinsu waɗanda muka kama suna da boyfriends, tunda shi wannan uban tahiya sunan shi Bashir na asali amma sai canza zuwa Bushrat.
Waɗanda nan kamar sun kai suna
a lokaci na farko har zuwa jiya muna tare da mutum 76.
Mutane 76 nan maza da mata ne ko kuma zuriyar mata?
Eh to, maza da mata ne a wannan lokaci din. Ka san shi kame yana buƙatar tantancewa idan an yi shi. To bayan an yi tantance, muka gano wasu sun zo a matsayin 'yan kallo ne kawai.
Dama sun jima kenan a nan Gombe ba san da zaman su ba sai yanzu.
Kamar yadda bincike ya nuna mana Abdulwahab, gaskiya sun jima, kuma wannan gurin ba wannan lokaci ne na farko da suka saba ɗaukar wannan gurin domin su yi masha asu ba.
Kenan yanzu wani hali yake ciki?
To, halin da ake ciki har yanzu muna cikin bincike da tantancewa. Idan Allah ya ba mu dama zuwa gobe za mu tura su zuwa kotu.
Wato, Bushra shi ne wanda yake za a aura kenan?
Eh, Bushra shi ne wanda za a aura. Da kafar talabijin haki da sai in nuna maka shi Bushra ɗin da kuma shi wanda zai auri Bushra ɗin. Duk abin da ka ji muna magana da kai, to muna da shi a ƙasa. Idan kuma za ka ba ni dama, za ka ji ɗaya daga cikin salailansa wanda ya faro tun daga Kano. To, tun daga Kano kuma muna biye da shi.
Ki wannan na Kano ɗin, kamar shi ne maɗawafi ne na abun.
Eh, to wannan bari ba ka ji shi daga cikin abin da ke faɗa. To mala Abdulwahab, duk wa'annan muryoyi da ka jiya wallahi babu wani wanda ba ɗana miji ba.
To ganin cewa ƴan adam suna da ƴancin gudanar da abubuwan da suke so, muddin bai ci karo da dokar ƙasa ba, sun tuntuɓi shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a shiyar Arewa maso gabas Aliyu Muhammad Wayes, ga abin da ya ce.
To, ƴancin ɗan adam ne, kowane ɗan adam yana
da nashi yanci din, akwai kuma wanda ba yanci ba, mutum yana gani kamar yancin samu ba yanci ba, wanda wasu ya shafi al'adun ƙasa, wasu ya shafi addinan ƙasa. So kaga duk wannan ana tantancewa. Aure irin jinsi na maza da maza ko mata da mata, a addini dai kowa ya san haramun ne, a al'ada an san haramun ne, kuma Najeriya yawanci suna jefa rayuwarsu akan addini, al'adan ma kaɗan ne. Saboda haka kaga gwamnati da yan majalisu masu ayyana doka ba su ba da daman wannan ba.
To sai dai kuma auren jinsi a jihar Gombe, walau na maza da maza ko kuma mata da mata, laifi ne. Abdulwahab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadu mu da ku a kashi na biyu na muhawarar da muka shirya domin gano dalilan da ke sa ana samun cece-kuce tsakanin manyan addinan Najeriya guda biyu, wato Musulmi da Kiristoci.
Sunana Reverend Dr. James Marvel Wuye, pastor na ɗarikan Assembly of God a Rocin Najeriya. To ni ba zan in ce ga waɗanda suka fi yi ba, amma abinda ake cewa ka riƙe addinin ka riƙe addini na mutunta juna shi ne mafita akan wannan. Amma matasa mahimmanci, matasa sun fi yawa a cikin addinanmu da suke kawo tashin hankali. Sannan akwai kuma waɗansu dattawa wanda suke malamai ne, amma sai sun yi ma mutane ɓatanci, suke ji ana ganin su banayi. Ba za a ce ga wanda ya fi fitina ba ko tare da fitina, sai wanda ya amfani da addini don son kansa.
Sunana Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, limamin masallacin ta Abu Huraira, kuma professor kimiyyar hadisi a Jami'ar Usman Dan Fodo da ke Sokoto. Addinin musulunci yana kallon Kirista a matsayin abokin zama na gari, kamar da Allah dauke sarki a cikin Alkur'ani a suratul Ma'ida yake cewa zaka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi su ne Yahudawa da mushrikai, zaka samu waɗanda suka fi nuna kauna ga musulmi su ne Kirista, saboda a cikin su akwai malamai kuma Kiristoci ba su girman kai. Zaka tarbiyyar da addinin musulunci ma musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da Kiristoci. Tambayi duk kabilun da Kiristoci suke da shi, misali kabilar Ibo a garin Kano, ki sabon garin ka gani wanda idan hakki yake tole musu, wanda ke shiga garin Sokoto in ya biyo babban titin shiga garin wato Ahmadu Bello ya dauka yana gari ne yake soci tsantsa, sai da mun ne mun yin coci za su yi maka maraba. To amma ka je kudancin Najeriya ka tambayi musulmin da suke can, suna samun dama da walwala da mallaka filaye da gina masallatai da nuna yanci a matsayin su da yan ƙasa a can.
Kun sa da kashi na farko na wannan shimfiɗa da muka yi a makon jiya, kun ji cewa mun buɗe wannan muhawara ne tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal da ke wakiltar ƙungiyar Kiristocin Najeriya. To wasu daga cikin abubuwan da za mu taɓa a yau sun haɗa da shin kalmar arna da kafiri ita ce kaɗai abubuwan da ke ɓata wasu Kiristoci rai daga ƴan uwansu musulmi? Sannan kuma idan aka ce za a zauna a yi lissafi tsakanin Kiristoci da musulmi, su waye suka fi asaran rayukan mutanensu a cikin hare-haren ta'addanci da ƙungiyoyin su Boko Haram suke kaiwa mutane a Najeriya? Kuma idan ƙungiyoyin su Boko Haram da sauransu sun je kai hari, shin sukan bambanta addinin mutum? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓa a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke yi a kan wannan al'amari. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu ci gaba.
So yanzu kai yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asalin wannan rashin jituwa, ko akwai wani abu da ba?
To idan ka duba ka san addinan nan guda biyu kowanne da nasa, amma addinin Kiristanci ita da'awarsa tana yi ne kowa yana kare kambunsa ne domin kira ga mabiya su zo ga.
To ina magana haɗin kan ƙasa da ƴan ƙasa fa.
To haɗin ƙasa kuma idan ka maganan ƙasa ce, ƙasa mu samu kanmu a arewa duka ƙasa guda ke ɗaya. Kaman ubana da ya haife ni, ai a zamanin Biafra ai babu maganan cewa musulmi ko Krista. Haka zo aka ɗebe su aka suka tafi yaƙi suka yaƙi Biafra. Tare suka yaƙi ba bambanta kowa na. To maganan ƙasa in aka tashi ana tafiya tare, amma na a zamani daga 81 daga 79 da aka fara demokradiya sai aka kawo bambanci, don ba zan manta wannan lokacin ba. Aka zo da zancen a Wolowo aka zo da zancin shagare to amma mabiya yawanci a wannan lokacin don lokacin nan ina primary school na gama primary school aka ce za a yi zabe za a yi zabe kuma tsakanin awolowo da shagari to mutanen kudu suka kawo mana zancen cewa awolo krista ne mu yi awolowo amma na da yake mu mun kalli cewa ba maganin kristanci ake ba maganin arewa ne a wannan lokacin sai muka ce to a me yasa ba za mu yi shagari ba to a gidanmu sai aka samu aka rabu gida biyu wasu yayin mu manya sai suka yi shagari mu kuma muka yi awolo
amma me yasa kuka yi awolo wasu suka yi shagari
eh saboda a wannan lokacin da muka
aqidar addini ce
aqidar addini ne aka tusa mana cewa shi awolo krista ne wanda kuma idan aka ci wannan zabi a wancan lokaci zai kyautata kuma mu da muka zama kristoci zamu zama akan gaba
muyi magana bari ba sheik sheik Adamu sheik Bashir Adamu Aliyu yankin na arewacin Najeriya mun sani dukkan ma'anar mun san irin masifin da suke ta'allaka a cikin sa akwai kashe-kashe tashi-tashi hankula sace-sace mutane da sauransu ga su boko haram ga aisuwa ga cuciya inda nake ganin addinan nan biyu sun fi samun sabani shine shin waye fa asarar mutane tsakanin su biyu kristoci za su ce su ake kuntatawa musulmi su ce su ake kuntatawa ana ka gani waye fa asarar rayukan mutanen sa
ina ganin har wannan za a yi magana sai aka lena yin ayi tashin hankali da ne ke faruwa na farko dai a yankin north east shine aka fi a wannan shekarun baya ban yanzu da abin kuma ya gangara wani bangara
na'am
yankin nan na farko wanda suka fi su ne musulmi kamar yanda aka sani kaga ana yin rigima a inda yake yankin musulmi ne kashi 70 ko 80 ko fiye da haka ko 90 ko ma fiye da haka a ciki su suka fi yawa kaga aka ce an samu asarar rauka ko asarar dukiya ko asarar wasu abubuwa abin da zai faru kenan yanzu bincike da
akwai
kristoci a wurin an ce an kashe sama da mutum 35,000 a wannan shekaru kamar yanda fi ta bada sahoto shekarar ta gabata mutum 35,000 da ake cewa sun mutu misali in ka kasa in krista suna da kashi 10 ma misali bas ka kashe 10 ba in ka dawo average ɗinsu a nan wurin misali in ka dauke su kashi 10 kashi nawa kin 400,000 kenan misali ko 4,000 ko 5,000 ana magana sauran fa musulmi ne an ce an yi gudun hijira mutum sama da miliyan 2 kaga nan ma ana magana musulmi ne suka fi yawa amma ni abin da nake so mu lura a nan wurin shine su ɗan ta'addan nan fa ba wanda suke kallo ba su suka tashi afkawa kowa suke
su
suka tashi kuma kowa yawa sannan kuma illa da take faruwa ba wani bangare take shafa ba inda illa take da ma wani ya koma gefe ya dauki abin da yake bance shi shi yace ni akaiwa yamanci ya nuna kamar shi kadai akaiwa tunda gaba ɗayan mu na misali mu a musulmi misali banda mai alfawa sarkin musulmi mafi daraja a musulunci a shugabannin musulmi sarkin Kano Ado Bayero a lokacin yana da rai an afka masa bayan sa Shehu Borno an afka masa bayan sa Shehu Aci akwai lokacin da aka yi hari sarakuna ne yanka guda uku ɗaya daga cikin su da aka halaka shi a Borno sannan masallacin da yafi kowanne daga cikin tarihi a arewacin Najeriya masallacin mai matawa sarkin Kano aka afka mutane ranar Juma'a saboda fitin 180 ake magana wanda suka rasu a wannan harin
a cikin
masallaci da haka in aka koma aka kebance lissafin ake cewa wane da wane to sai mutum ya ga cewa kamar wani bangare ake magana amma magana ta gaskiya tunda a kewayen abu yake faruwa ko mu yake afkowa tabbas hakika duk kristan da ke gurin shi ma abu ya fado zai fada masa amma dai a koma a ce su kadai ake wa wannan gaskiya ba a fito da abin yadda ya kamata
zan so in ji martanin ka game da wannan
zancen sannan ina ganin kamar shi ya manta tarihi ne saboda idan muka duba 2009 da aka fara wannan hare-hare akan Krista aka fara a lokacin da aka fara jihar Borno an fara kace kristoci don ba zan manta ba na kai wanke mota na mun zauna a wani wuri a Gombe muna wanke mota sai wasu yara suke cewa suna ba da labarin suna cewa to yanzu fa an sun bude radio karfe 2 sai suka ce yanzu fa an kai hari an kone church an yi kaza sai suna madalla sai nace musu a'a ku bar maganan cewa ana kace kristoci ko kuna jin dadi a jihar Borno in ka duba gwaza in ka duba wurare da kristoci suke da tarihi a yanzu a jihar Borno babu su domin aqida da kuma yadda su Boko Haram da kuma yan ta'adda kayar baya suka taso sun taso ne domin su goge wani abu kristanci a arewa don haka maganan cewa musulunci ne ko kuma musulmai aka fi jikatawa duk wannan zance ne domin saboda asalin da'awa da suka taso da shi sun taso da shine domin su tabbatar da cewa sun babu wani abu
kamar
Boko Haram babu wani abu kristanci
amma da suka zo sun ce Boko Haram ba shi Boko Haram na musulmi ko na
kristanci to amma da suka zo ai in ka duba Boko Haram sun zo sun kasu gida gida har gida wajen uku ko amma asalin Muhammad Yusuf da ya kawo zancen Boko Haram ai aqidarsa da da'awarsa yana zance ne akan zancen ya kawo da wani abu da aka ce boko boko kuma an la'akance shi da cewa duk kristoci an boko ne kuma boko daga turai yazo to duk wani abu da ya zamanto na boko na kristanci ana so a kawar shi a Najeriya wannan lokaci
muna magana arewa maso gabacin Najeriya mun san abin da yake faruwa a arewa maso yammacin Najeriya rurale irin su Zamfara Katsina Sokoto Kaduna Niger da sauransu anan waye fi jin jiki
wannan daga baya kenan Aliyu Mustafa da aka zo daga baya ka san abubuwa da suka faru daga baya da aka zo arewa maso yammaci da kake magana su Sokoto su ina dinnan wannan ababe ne da suka haifa yan gudun hijira na Boko Haram suka samu mafaka da suka samu mafaka kuma akwai yan siyasa da suka haddasa wadansu mutane da suke ba mu wahala yanzu a Najeriya a wannan lokaci da Jonathan yake kan mulki ina so in ga maka cewa an yi amfani da ababe da dama domin Jonathan shi Krista ne ana so a musguna a cire shi karfi da yaji akwai bama bamai da ake tarawa kamar yadda ya magana a masallaci
saboda yana Krista ko saboda me
saboda shi Krista ne a wannan lokacin an yi ta tada bama bamai kamar yadda ya magana a masallaci a Gombe farkon suicide bomber mace a Kwatagat a Gombe aka fara
a masallaci ko a coci
a babu coci a Kwatagat mace ta sa jigida to zo ta tada shi shine farkon suicide bomber da muka fara samu a Najeriya to idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire Jonathan ne ke mulki domin mun san wannan lokacin malamai
ba magana tattalin arziki bace ba magana siyasa ba
magana ba zancen addini aka kawo saboda wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa Jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake haddasa wannan abubuwa a wannan lokacin an yi irin wannan zantuttuka ko mun san da su
kai da abin da kaji
to ga shi kuma malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu dawo inda da yake akwai zabe na siyasa a gaba shi da aka dubi yan takarar shugaban kasa irin su Atiku da Tinubu da Obi da Kwankwaso me ya tasirin su akan addini a zabe mai zuwa sannan kuma za mu sake duba maganar nan ta musulmi take da dalilan wasu kristoci na cewa ba za a zabi Tinubu ba don bai zabi Krista ba yanzu kan a madadin su bakin namu Sheikh Bashir Adamu Aliyu da Evangelist Musa Nisan da kuma Nasiru Adamu da ta da ya ce muka wajen kawo mana su domin yin wannan muhawara ni ne Aliyu Mustafa Sokoto muke fatan mun ba ku lafiya
to a gaida Aliyu Mustafa Sokoto da maimakin tsaka mai wuya yanzu kuma sai labarai amma takaice
to a takaice Hamad Sasa ji karin wasu mutanen da aka garkuwa da su je litinin WhatsApp mata Yahudawa yayin da Isra'ila ke kara kai harhara ta sama a Gaza kuma Amurka ta nuna damuwa game da yakin da Isra'ila da Hamas ke kara ruruwa zuwa wani babban rikici na gabas tsakiya a cikin wata sanarwa ta fitar Hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin kai kungiyar Agri-Terror Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila ɗaya mai shekaru 85 da ɗaya mai shekaru 79 a Gaza da yammacin ranar Litinin. A ɗaya bangaren kuma taimakon jin ƙai yana ci gaba da kutsa cikin zirin Gaza a ranar Litinin yayin da wasu motocin agaji guda 20 suka shiga sai dai karancin man da ake kai musu na yin barazanar dakatar da aikin yayin da sama da Falastina miliyan 2 aka yi wa ƙauyen ke jiran taimako. Jami'an kasar Ukraine sun faɗa jiya Litinin cewa sojojin Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuka da kuma wani makamin linzami da suka kai a sassa daban-daban na kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai. sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.